This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci da suka hada 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma kuna iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma iya kama mu a ko ina kai tsaye a duk lokacin da ake bukata a hanyar sadarwar internet ta voahausa.com. Assalamu alaikum masu sauraron mu, yanzu ma Usman Kabara ne tare da sahabo Imam Aliyu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Wata kotun sauraron kararrakin zabe a Taraba ta tsige kakakin majalisar jihar. Haka zalika dan majalisar wakilai ta tarayya a Abuja Najeriya Dattu Garba Muhammad ya ki karbar shugabancin wani kwamitin kula da ma'adanai. Akwai shirin Jumai Ali na rigakafi. Haka kuma akwai sharhin jaridun Ghana har ma da sakonnin da kuka bar mana ta waya. Yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A ra'ayin masu fashin baki da masu kallon al'amuran yau da kullum da majalisar dattijai Marco Rubio ne ya zama zakara a jami'in jakar da ya da dadaddin abokinsa tsohon gwamnan jihar Florida Jeb Bush da kuma muhawarar da 'yan takarar suka yi baki ɗayansu su goma a karo na uku wadda aka yi a daren jiya Laraba. Bush wadda da ake ganin shi ne zai zama ɗan takarar da jam'iyyar Republican za ta tsare a yakin neman zaɓensa ya fuskanci matsaloli. Ya soki Senator Rubio a farko-farkon muhawaran saboda baya zuwa aiki sosai a majalisar dattijai. Ba kuma tare da wata-wata ba Rubio ya mai da martani cewa Bush yana sukarsa ne kawai domin yana ganin hakan zai kawo masa goyon baya. Yan wato muhawarar da tashar talabijin ta CNBC ta nuna kai tsaye ya zo ne a yayin da ake fara ganin alamun koma baya ga mutumin da ya jima a zama na ɗaya tsakanin 'yan takarar wato ɗan kasuwa Donald Trump. Dan kasuwan yana baya ga tsohon likitan nan Ben Carson wadda ƙuri'un neman jin ra'ayin jama'a a fadin Amurka ya nuna yana kan gaba a halin yanzu, wataƙila hakan ta sa Trump ya sassauta lafazinsa idan aka kwatanta da yadda yake yayi a muhawarori da aka yi a baya.
Yau Alhamis ake sa ran fara taro na share fage kan shawarwarin da za a gudanar da zummar kawo ƙarshen rikicin da ake yi a Syria. Gobe Juma'a ce a hukumance za a fara shawarwari kan dandanayin a birnin Vienna, inda ƙasashen Russia, Turkiya da kuma Saudi Arabia da Amurka za su taro. A karon farko Iran za ta halarci taron ƙasa da ƙasa kan rikicin na Syria. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce shawarwarin da za a yi a Vienna game da makomar Syria ita ce dama ce mai haske da aka samu cikin 'yan shekaru da suka wuce domin cimma maslaha ta fuskar siyasa game da ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita wacce take cikin wahala da bata misaltuwa cikin shekaru hudu da rabi da suka wuce. Mr. Kerry ya ƙara da cewa wani jawabi da ya gabatar na gidauniyar cibiyar da wata cibiya ta gidauniya mai kula da tabbatar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa da ke Washington jiya Laraba ya ce Amurka tana aiki a kibla biyu a rikicin na Syria. A ɓangare ɗaya za ta nemi maslaha a fuskar diplomasiya, a gefe ɗaya kuma za ta gudanar da kamfen da take yi na yaƙi da ƙungiyar ISIS a ƙarƙashin rundunar taron dangin da Amurkawa ke wa jagoranci.
Amurka ta ce ba ta da burin aiwatar da shirin girke sojojin ƙasa domin yaƙe-yaƙe a gabas ta tsakiya shigen abin da ta yi a baya a Afghanistan da Iraki, ganin yanzu tana shirin zafafa hare-hare da ta ayyana kan ƙungiyar ISIS a Iraki da Siriya. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya faɗa ranar Talata cewa ƙarƙashin sabon sallan na Amurka zai ƙunshi ƙara kai hare-hare da jiragen yaƙi da kuma kai farmaki da sojojin ƙasa. Kakakin fadar White House Eric Schultz ya tabbatar da bayanin da sakataren tsaron na Amurka ya cewa ƙararar Amurka tana da ƙarfin kai farmaki jifa-jifa a Siriya tare da haɗin gwiwa da ƙawayenta daidai da zarafi da ta samu domin haka. A halin da ake ci kuma uwar gidan shugaban na Amurka Michelle Obama za ta yi balaguro zuwa Qatar da Jordan na makon gobe idan Allah ya kai mu domin ƙarfafa kamfen da take na ganin ana ci gaba da sanya mata makaranta.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Babban dan hamayya a zaben da aka yi a Tanzania Edward Lowassa yayi watsi da sakamakon zaben shugabancin kasar da aka yi yana zargin an yi magudi. Lowassa wanda shugabannin hadakar jam'iyyu da suka tsaida suka rufawa baya yayi magana a wani taro na manema labarai a jiya Laraba a birnin Dar es Salaam. Yace bayanai da ƴan hamayya suka tara ya nuna cewa su ne akan gaba kamun ƴan sanda su kai samami akan ofishin a ranar Litinin. Gwamnatin da jam'iyyar CCM mai mulkin kasar ba su ce komai nan da nan game da wannan zargi ba. Sakamakon na baya-bayan nan da hukumar zaben kasar ta bayyana a jiya Laraba ya nuna cewa Lowassa yana baya da kura'a ga dan takarar jam'iyyar CCM John Magufuli wanda yake da kashi 59 cikin 100 yayin da Lowassa yake da kashi 40 daga cikin 100. Kin amincewar da Lowassa din yayi a sakamakon zaben ya sake jefa rashin tabbas kan zaben da tuni dama yake cikin rashin tabbas domin soke sakamakon zaben yana da aka yi a yankin Zanzibar a halin da ake ciki. Kuma yau Alhamis ne wakilan hukumar zabe a Ghana za su fara sauraron bayanai daga jam'iyyun siyasar kasar da wasu masu ruwa da tsaki wanda suke neman ganin an sabunta rijistar kundin sunayen masu zabe.
Jiya Laraba wani jirgin kumbo mai siffar bolombolom da ba shi da matuki na sojin Amurka ya tsinke ta shawagi a sararin samaniya a jihar Pennsylvania na sa'o'ika masu yawa kamin ya diro bayan da iskar da yake cikinsa ya tsiyaye. Jirgin kumbo mashigin bolombolom ya faɗi cikin daji kusa da wani ƙauye da ke arewacin birnin Harrisburg, babban birnin ƙasar. Babu rahotanni kan an samu waɗanda suka jikkata ko ɓarna mai yawa, amma mutane kusan 30,000 sun rasa wutar lantarki lokacin da igiyoyin jirgin suka kassara igiyoyin wutar lantarki. Jiragen yakin Amurka biyu ƙirar F-16 suna biye da jirgin shigen bolombolom ɗin, amma hukumomin Amurka suka ce babu tunanin ko a harbe shi.
Cikakkun labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Wata kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Taraba ta soke zaben kakakin majalisar jihar. Wakilin Ibrahim Abdulaziz Gareka.
Cikin tsauraran matakai ne ma kotun sauraron ƙararrakin zaben na jihar Taraba ta yanke wannan hukunci, inda ta soke zaben kakakin majalisar dokokin jihar Mr. Peter Abel Dia, wanda haka ne ma ya kawo adadin manyan kujeru uku da jam'iyyar PDP da ke mulkin jihar ke rasawa a kotun sauraron ƙararrakin zaɓe, kujerun da suka hada da na 'yan majalisar dattawa biyu ko da yake tuni suka ɗaukaka ƙara. Mr. Emmanuel J. Banjo na jam'iyyar APC shi ne ma shigar da ƙara, inda ya kalubalanci nasarar da kakakin majalisar dokokin jihar ɗan jam'iyyar PDP ya samu a zaben kujerar majalisar dokokin jihar daga mazaɓar Sardauna. To sai dai kuma a martanin da suka maida gwamnatin jihar Taraba da kuma jam'iyyar PDP a jihar ta bakin sakataren ma gwamnatin jihar Taraba Mr. Anthony Jellison sun bayyana kin amincewarsu ne da wannan hukunci. Koya jam'iyyar APC ke ji ne da wannan nasarar da jam'iyyar ke samu a yanzu? Alhaji Hassan Jikado shi ne shugaban jam'iyyar a jihar Taraba.
Muna godewa mutanenmu da suka yi hakuri tsawon wata shida da muke cigaba da wannan shari'a din, har yau Allah ya nuna mana gaskiya, alƙalan suka yi mana gaskiya. Saboda haka muna gode musu farko, muna gode Allah, muna gode wa mutanenmu da suka yi hakuri. Baya ga haka, abinda nake faɗa ma mutane tun farko, mun gaya muku cewa jihar Taraba jiha ce ta APC. Mun sani mun yi campaign, mun zagaya kowane sassa, kowane lungu, mun faɗakar da mutane, mun gaya musu, kuma mutane sun wahala. Kamar yadda shugaba Buhari yake faɗi, kullum ciki magayi, kowa ya ji a jika. Saboda haka mun gaya wa mutane cewa wannan lokaci ba lokaci ne da ya kamata kina a hannunsu mu ba wa mutane wanda suke da tunanin talakawa, da suke kauyuka, wanda ba su da abin yi, wanda suka dogaro ga gwamnati, sannan kuma ba su samun komai. Saboda haka yau kowa ya gani, ya ga gaskiya.
Wannan ne mako ya sa ma na ji ta bakin lauyan hukumar zabe Anik Barista Ilyasu Ali game da wannan soke zaben da kotun ta yi.
Za a iya samun kuskure a wasu wurare wanda dan mutum bai fi karfin kuskure ba, to a inda muka samu kuskure za mu duba ta yaya aka yaka samu wannan kuskure. Saboda haka idan za mu koma zabe sai mu samu mu gyara, saboda kada a sake samun matsala irin wannan.
Su ma da 'yan kallo fa ba a basu a baya ba wajen bayyana nasu ra'ayoyin kamar haka.
Sunana Peter John, yadda da na Aisha campaign organization Sara local government daga Manga constituency. Na ji daɗi da tseren da aka yi.
Ni ne Isa Umar, daga nan arokon local government sun kane ward. Ina farin ciki da wannan George da aka yi.
Sa Jibril Hassan Yanyo Kabrine. Na ji dadi wannan hukunci da aka yanka yanka. Ina ce mu koma zabe din zamu nasu mu koma zabe din mun san kuma insha Allah zamu shiga
lalle mun ji dariya
wannan mako na zuwa ne yayin da make harama yanke hukunci a shari'ar kujerar gwamnatin jihar Taraban Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
yoni abin dake dabuna siyasa kasan mu ce ban tsoro
haka zalika kuma dan majalisar wakilai ta tarayya a Abuja Dr. Garba Muhammad ya ki karbar shugabancin wani komitin kula da ma'adanai wakiliyar mu daga Abuja Madina Dauda ta aika mana da wannan rahoton
Alamu rabuwan kawo din ɗan majalisar wakilan ya bayyana ne bayan da ɗan majalisa mai wakiltar Sabon Garin Zaria a jam'iyyar APC Dr. Garba Muhammad ya miƙe azaurin majalisa yace shi baya son shugabancin komitin kula da ma'adanai da aka bashi Bayan haka na tambaye honorable Dr. Garba Muhammad hujjarsa nake karban wannan shugabancin komitin ga abin da yake cewa
ina da dama da za a tuntube ni na biyu kuma ni na ga wasu abubuwan ne da aka yi wanda yake ni ban gamsu ba saboda shekara 16 jam'iyyar nan ta PDP ita ke mulki ita ta ci karanta ba babbaka a majalisa ko a majalisan da ta shude speaker Tambuwal mu yan jabiyar adawa muka yi gangami muka taru muka zabe shi amma ba mun zabe shi ma tunda shi dan jabiyar PDP ne akasarin komitocin ya koma ne ya ba yan PDP ma wanda ba su zabe shi to mu kuma muna ganin tunda ya kamata yanzu ana maganan canji dole ne ya zamanto cewa akasarin komitocin da za su taimaka ma shugaban kasa suna hannun APC in kun ji sanarwa jiya da jam'iyyar PDP ta bayar ta hannun sakataren watsa labaranta ya ce duk wani dan cikakken dan jam'iyyar PDP yayi adawa da gwamnatin APC to aka dauki duka komitoci masu muhimmanci aka basu mu muna ganin ba a kyauta ba kuma wannan adawan da aka umurce su su yi za su yi yanayin inda aka yi komitocin tasirin jam'iyyar APC kadan ne
Ganin cewa shugabancin komitoci a majalisa wani abu ne da akan kai ruwa rana a kansa yasa na tambaye Dr. Sadiq Umar Abubakar Gombe kwararre a fannin siyasa da harkar diplomasiya ko ya yake kallon wannan mataki da dan majalisan ya dauka sai yace
ni ana ra'ayi ba daidai bane a ce dan majalisa za a ba shi jagorancin komiti yace ba zai ba dan ya san majalisan nan 360 ne kuma a cikin 360 nan komitocin nan najin ma ba su wuce 60 din sama ba to wasu ma kokari suke
sifa bu
to a ce ma 90 ne 90 din nan da wani abu 1 bisa 4 ne na yawan ƴan majalisa to in aka ba mutum 90 wajen 260 ba za su samu shugabanci ba so abu ne ma wanda ya kamata dan majalisa da yake da dama wasu ne ma suke to sai aka ce an ga cancancin ka danda kai ka zan baka kuma ana gade da wata gudunmawa da zaka fara nan bangaren to ina ga kaman yanda irin waɗannan abubuwa za su kawo ci gaba ga gudanar da ayyuka to mutane kullun su rinka gabatar da bukatun abin da ya kawo su wannan gun wanda shine wakilci na al'umma na yin duk wani abu da za a kyautata aikin majalisan nan dan al'umma su ci moriyarsa dan demokradiyyar nan ta miƙe ta amfanar da al'umman Najeriya
a yanzu haka honorable Dr. Garba Muhammad yana komitoci guda biyar daban-daban kuma ya taba rike mukamin mataimakin mai tsawatarwa na marasa rinjaye Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
siyasa kasan mu ce ban tsoro da hankalin gano bai kwance
To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar.
Kamu kuota, kalau enak doa tadi, mau
Da fatan an ji daɗin wannan waka da muka ɗan shakata da ita. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC da ke gundumar Columbia. Yanzu ƙarfe 3 da kusan minti 16 agogon Washington DC na dare.
Rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin fadakar da iyaye muhimmancin wayewa yara alluran rigakafin cututtuka ga Nasiru Yakubu birnin Yaro da irin tanadin da shi da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau
Ajiya Jummai sannu da kokari kuma barka da aiki An yi kira ga al'ummar kamar hukumar Bauchi da ke jihar Bauchi da su dage da bayar da ƴaƴansu ga masu allurar rigakafi domin samun nasarar fita kwata-kwata daga matsalar yaɗa cutar polio da sauran cututtuka da ke hallaka ƙananan yara. Babban daraktan lafiya na karamar hukumar Bauchi Malam Bako Garba Gamawa yayi wannan kiran. Inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbu.
Darakta a hukumar lafiya na karamar hukumar Bauchi, Bako Garba Gamawa, ya ja hankalin al'umma na samun karancin karɓar rigakafin cutar shan inna da sauran rigakafin yau da kullum da ake gudanarwa a asibitocin jiha. Ya kuma ja hankalin BCM da su ƙara ƙaimi don wayar da kan al'umma.
Makasudin wannan taro shine akwai jawabi da shugaban lafiya ta duniya ta yi wato Dr. Margaret Chan akan cewa yanzu ba ainihin polio a Nigeria. To bayanin ba haka yake ba. Akwai na cewa wato transmission shine wato daga wani zuwa wani. Shin polio iya yaduwa ta hanyoyi da yawa. To amma yanzu Nigeria ta yi abin da cewa interrupting transmission. Wato ta katse yaduwar wannan ciwon ne a Nigeria. Ba an kawo shi gaba ɗaya bane. To shine su kuma mutanen mu so da azanci dan Adam sai ka dauka ciwon Najeriya yanzu ba ciwon polio a Najeriya ba haka bane zancan mu kuma ga ciwon wato haki ne a kayan mu mutara jama'a da na birni da na kauye da na karkara mu musu bayani ciwon polio nan har da iyana a Najeriya sai dai kwayoyin cutar ne yanzu mun an rage karfin sa to shine maksudin wannan meeting mu yi jama'a bayani saboda me idan ka ga ya daya zai ga ya daya idan ka ga ya biyu zai ga ya hudu idan ka ga ya hudu zai ga ya goma har da ce ya din insha Allah akan ciwon rigakafin polio zai ci gaba har zuwa 2017 in Allah ya yarda jama'a ci gaba da gaya mutane musamman mata da ƙananan yara sa zuwa asibiti awu sa zuwa asibiti aihuwa a dakawa yara rigakafi so a ci gaba da hilatan jama'a a ci gaba da tsaftace muhalli a ci gaba da me ba da gudunmawa da goyon baya da kuma biyayya a shugabanni insha Allah za mu yi nasara
Bako Garba Gamawa kenan director a hukumar lafiya na karamar hukumar jihar Bauchi Altinaye Ibrahim tana daya daga cikin BCM din na zanta da ita kamar haka
gaskiya alhamdulillah yau na gode wa Allah da aka yi wannan taro da masu angwanni da shugabanni sabila da wannan lokaci a gurin su muke fuskantar matsala amma yau da izinin Allah dai an warware wannan matsala insha Allah yanzu ko mu da dawo normal da a rinka zuwa wani lokacin da mazan ne in muka yi musu bayani sai su ci a'a su ba rasi ba to amma yanzu da ke an tarar da mazan an wayar da kai da izinin Allah komai dai zo karshen tashin babiye zai dawo normal da an ga mata a cikin gida su dawo ana rigakafi ana karban aihuwa komai da komai ana yi a tashin babi yanzu wani lokacin mazajen ne su matan da su yadda aiwa ƴaƴan su rigakafi amma su maza za su ce ba su yadda da ingancin rigakafin ba to matsalan da muke samu kenan matsala da mata a cikin gida gaskiya da sauki mafi yawanci mun samu da maza
Altina Ibrahim daya daga cikin masu taimakawa Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Amina Abdullahi Girbo Shima Mr. Usman Kareku babban manaja ne na rigakafi a hukumar lafiya matakin farko da ke jihar Kaduna ya ce ana kokarin kawar da cutar polio ne domin ta zama tarihi kamar yadda cutar Elani ta zama tarihi a Najeriya ta yadda yanzu da haka wasu daga cikin matasa ma ba su san cewa an taba yin wata cuta ta Elani ba ya koyi wannan kila ne a wani ganawa da manema labarai a hukumar lafiya matakin farkon dake jihar Kaduna
jama'a bayanan da muke yi tabbas ce wannan ciwon shin inna kwan cuta ke sashi kuma ko nan inda muke muna ganin yaran da suka kamu kuma sun da saka kuma eh kyauta ne su agun su da aka musu amma agun gwamnati ba kyauta bane abin da nake nufi shi kanshi maganin gwamnati na daukar nauyin sa yanta ne kuma sannan akwai rabuwan da ga ana zuwa da su kamar su plus insurance wato agun gwamnati ba karamin kuɗa ke kashe ba don a tsara wannan aiki abin da yasa aka yunkurin kawo da wannan ciwon shin inna na daya a dukkan rigakafin da muke da shi na duniya shine kadai yake da akan amfani da kawai digawani ma'ana kaga ko da an tashi aiki da shi nan da za a samu wanda sai aikin digawan wato abin da yasa aka dauke cutan kenan da za a kawo da shi sannan kuma shi in ya kama yaro yakan gurgunta shi ne ko hannu ko kafa wasu ma yakan zo a zakan zama jalin su ma sannan dama da aka yi nasaran kawo da ciwon Irani dama a kowane shekara kungiyar ta duniya ta mun ta kan meeting shi yasa a 1988 sai ta dauki yankin kurin chatu bayan an kawo da Irani wani ciwo za mu sake dauka to wannan dalilin da fara da farko shi yasa aka dauki ciwon shin inna domin da soki da yake digawa ne nan da za a samu jama'a da kwa musu su diga sannan ana ganin ita kwayan cutan daban take da kwayan cutan ma malaria
Wannan shiri na rigakafi tambarin lafiya yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dr. Usman Kereko ya ci gaba da yi wa Nasir Yakubu birnin Yaro bayani.
Ita malaria ta da sauro. Kaga in za ka kawo da malaria, kaga sai mu gane sauro an magana in za ka kawo da sauro shi kanshi. To shi wannan kuwa mutum dan adam ne kawai take ma cuta. Wato ba wani halitta dake tsakanin ta da dan adam. To abin da ke ganin in aka samu hajjama sun ba da hadin kayan kafin shi kawai da shi yana da soki fiye da malaria ba wai ba wani abu na malaria bane amma kawai da malaria in za ka kawai da malaria sai kai yanda za ka kawai da sauran tukun kafin ma kwayoyin cutan kafin ma yanzu ma babu ma tukun a yanzu dai ba maganin kafin din shi to ana ganin maganin kafin zai tsaya tun daga da soki za ka kuwa ma jama'a su diga shi yasa muke ganin in jama'a suka ba mu hadin kai to wannan muna gabne gaba daya za mu shiga tayi kuma tabbas abinda nake so in ce wannan shine babban kyautar da mu ba mu yaran mu wato kyauta na cewa an kawo ciwon shin inna kamar mu kuma tashi mu samu a ranin nan ba kaga wani abu ne mu sai mu ji tarihi sai kuma ga mutum wanda taba kama da shi mu gani da alamar shi kuma wannan ana ganin in Najeriya ta kawo ciwon shin inna wata babban kyauta ne ga Afrika domin Najeriya kusan ita ce babban kasa a Afrika to wannan kamar yadda Alhaji Hamza daga ya faɗa wani haske da muka hanga wato hasken nan mun ga yanzu an tsaida wannan ciwo an tsaida yaddansa babu daji lo gaba daya ka san da wanda ya kamu da shi amma abinda na faɗa tun daga farko da sauran rina aka ba da sauran gungubinta abinda nake nufin bai shafi wani yaro tilo ba amma ana an dauki ran kwatami an gwada har yanzu shi ana iya samun kwayoyin cutan da shi yasa muke so mu samu jama'a su ba mu hadin kai in araka ce jama'a sun ba da hadin kai mu ayi rigakafi shi kwayan cutan ko a kwataban yake tunda bai kama wani ba dole ya mutu tunda bai rayu a ruwa ba dama rayuwarsa dan adam yake yi to in yara suka zama da garkuwa da gaggamin babban garkuwa na ciwo in aka ce kwayan cutan ya samu yaro bazai na alama ba zai ba mai wani la'ani ba na cewa rigakafin kara ma yaro garkuwa ne kara inganta lafiyar yara ne kuma kwayan cutan koda yana cikin kwatamin ba zai shafi ko yaro ba domin yaro na daga rigakafi ya da garkuwa amin jiki ya riga ya gina garkuwan kawai da cutan saboda haka har yanzu dai ina ƙara roƙon jama'a mu ci gaba da ba da hadin kai ba mu ci gaba da zage-zage a ba mu hadin kai abin da nake nufi muna gab da shi kawai da wannan ciwon a ba mu hadin kai mu kawai da shi nan da 2017
Bahaushe Kanti, lafiya uwar jiki kana sanadarin cigaban tattalin arziki cikin al'umma. Wannan ne kuma yasa hukumar lafiya ta duniya, mayan kasashen duniya da asusu daban-daban ke ta kai da kawowa ganin cewar an kawar da ciwar watar nan da ke barazana ga yara manyan gobe. Misali allurar rigakafin polio don kare yara daga cututtukan nan guda shida masu kisan yara da gaggawa a Najeriya da sauran kasashe masu tasowa. Kai ma dalla da wagga babbar hidima. To amma ka san wai rashin tsaftar muhalli da ta jiki duka suna taimakawa ga yaduwar kwayoyin cutar polio in baka sani ba. To yanzu dau mataki ga haka. Muhallin kai zantsab, jikinka da na iyalanka duk su zantattar tas, kayan amfanin gida su zan kwal-kwal-kwal. In masu allurar rigakafi sun zo gida ka zanyar dadde. Yaranka duka tabbatar da an wakuwa ga mazalin shekaru. Ta haka ka kaucewa nan nadewar yara cikin gida kamar tabarmi. Don haka tsaftar jiki da muhalli da ba da yara don rigakafi su ne garkuwa ga polio bata lalle. Rika mu rika mu tabbatar da yaranmu ba shanyayye.
Abin da ya sauwaka kenan. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake sake gayyatar ku a makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani shiri na rigakafi tambarin lafiya.
To an gaishe da Jummai, yanzu kuma sai mu bi wakilinmu Baba Yakubu Makeri mu ji sharhin jaridun Ghana.
Zan fara shirin jaridu da jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito kashedi da aka yi wa shugabannin hukumomin ilimi da su jaddada karɓar wasu kuɗaɗe da suka saba wa doka a hannun iyayen yara. Jaridar ta ce ƙaramin ministan ilimi mai kula da fannin jami'o'i Mr. Alex Kofi Tireme ya bayyana cewa a kokari da gwamnati take yi na yin karatun sakandare a kyauta da sannu, hukumar ilimi ba za ta amince da karɓar wasu kuɗaɗe da hukumar ba ta san da su ba, wanda ya saba wa kokarin da gwamnati take yi na rage wa iyaye ɗawainiya. Jaridar Daily Rafik ta cigaba da cewa ƙaramin minista Mr. Tireme ya yi wannan bayani ne a wurin taron bukin cika shekaru 25 da kafa makarantar sakandare na unguwar Ashama a jihar Greater Accra. Sai kuma jaridar da Chronicle wacce ita kuma ta kawo shawarar tsohon mukaddashin kakakin majalisar dokoki Professor Mike Okwe, inda ya kira da majalisar dokoki ta sabunta dokokin zaɓe don ya iya daure duk wanda zai kada ƙuri'a alhalin shekarunsa bai kai hakan ba har tsawon shekaru 5 a gidan kaso. Jaridar da Chronicle ta ce shawarar tashi ta zo daidai ne a lokacin da babban jam'iyyar Amayya ta NPP take yin kira da shirya sabon rajista kafin zaɓen shekarar 2016 saboda akwai wasu ƙuri'a-ƙuri'a da ta gano a cikin tsohon rajista da bai kamata ya amfani da shi ba. Jaridar ta ce a faɗan Professor Mike Okwe, wanda shine tsohon wakilin mazabar Domiko Binya a majalisar dokokin, ya kamata a tabbatar da wannan doka da wuri-wuri don yin amfani da shi a zabe mai zuwa ta shekarar 2016 saboda hakan zai iya zama kashedi ga masu niyyar yin haka. Idan muka leka jaridar Ghanaian Times za mu ga ta rawaito yunkuri da majalisar dokoki take yi na bude tashar 'yan sanda a nan harabar majalisar dokokin don kare wakilan majalisar. Jaridar ta ce kakakin majalisar Edward Do Ajaho shine ya bayyana hakan a cikin jawabinsa na marhaba bayan majalisar ta dawo daga hutu. Ya ce shugabannin majalisar ne suka yanke wannan shawara ta kafa tashar 'yan sanda don tabbatar da cikakken tsaro a yankin. Jaridar Ghanaian Times ta ce kimanin watanni 4 da suka wuce wasu 'yan unguwar Sodom and Gomorrah dake birnin Accra suka mamaye harabar majalisar dokokin suka lalata kadarori a wurin hadda wasu motocin bus-bus a lokacin da suke zanga-zanga na kin amincewa da hukumar birnin Accra da ke neman tada su a unguwar tasu. Da irin wayannan tarzumani suka janyo hankalin majalisar dokoki akan wannan shawarar. Sai kuma jaridar Daily Guard wacce ita kuma ta rawaito hurucin shugaban majalisar dattawa ta babban jam'iyyar Hamayya ta NPP CK Tadam, inda yake cewa jam'iyyar su za ta iya lashe zaben shekarar 2016 duk da irin kalubaloli da suke huskanta, amma dai sai in sun hada kai. Jaridar ta ce jam'iyyar ta NPP dai ta yadu a kafofin labarai a cikin wannan lokaci dangane da kalubalolin da take huskanta na shugabanci a cikin jam'iyyar. Jaridar Daily Guard ta ce a ranar Juma'a da ta gabata ne majalisar dattawan jam'iyyar ta NPP ta dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa Paul Afoko a matsayin chairman jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya. A cewar shugaban dattawan jam'iyyar, dakatar da Paul Afoko ya biyo bayan wasu halaye ne da shugaban ya nuna wanda dattawan jam'iyyar ke kwatantawa da rashin girmamawa.
To sai a yi hakuri saboda ƙurewar lokaci da sakonnin da kuke aikowa da kuma labarai a takaici. A madadin Sahabu Imamu Aliyu da kuma Stubahiro Dodone da ya jagoranci shirin, sai injiniyan mu Jim Harmon, ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.